kuma mun somo magana ne akan abin da ake kira al-wasayil ashar, wato wasiyoyi guda goma waɗanda waɗannan ayoyi guda uku suka kunsa. A jiya mun karanta wasiya guda biyar. Wasiya ta farko, Allah tushriku bihi shay'a, ma'ana kada ku hada Allah da wani. Mun yi magana akan shirka da rabarabanta, wanda muka ce shirka ita ce mafi girman laifi da dan adam zai yi a bankasa. Sannan kuma wasiya ta biyu, wa bil walidaini ihsana, kyautata ma mahaifa da yi musu da'a da jin tausayinsu da jin kansu. Sannan kuma wasiya ta uku, wala taqtulu auladakum min imlak, kada ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talauci. Sannan kuma wasiya ta hudu, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan, kada ku kusanci alfasha wadda take ta bayyane ko wadda take ta boye. Sannan wasiya ta biyar, wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, wato kada ku kashe rai wadda Ubangiji ta'ala ya haramta kisanta illa bil haqqi, sai fa in ta hanyar gaske ne, ta hanyar gaskiya. Mun yi bayanin hanyoyi na gaskiya waɗanda a sanadiyar su aka iya kashe rai kuma ya zanto ba a yi laifi ba. Za mu tashi kan wasiya ta shida. Mai Allah ta'ala ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
ولا تقربوا مال اليتيم، كاد كوكوسانشي دوكير مرايا. وبنجيزي تعالى بيتي كاد كوتو دوكير مرايا با، sai ce kada ku kusance ta, domin akwai matuka wajen nesantar da mu dangane da dukiyar maraya. Kada mu keta alfarmarta. Kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan, sai da hanyar da take ita ce mafi kyawun hanya. Ya zanto cewa harkar kasuwanci kai a cikin dukiyarsa, ka ɗauki daidai wahalarka a cikin dukiyarsa. Wannan hanya ce mai kyau ga mutumin da ya gudanar da dukiyar maraya, aka samu riba kuma ya zanto mutumin nan talaka ne, sai ya ɗauki daidai wahalarsa. Abin da ya ɗauka ɗin nan, ko da shi ne ya bayar da dukiyarsa aka gudanar da ita, haka zai bayar a matsayin lada ga wanda ya gudanar da ita. Irin wannan abin ya ɗauka ba tare da ya nuna son rai ba, to wannan ita ce hanya mafi kyau. An gane ko? Babu laifi idan mutum ya ɗauki dukiyar maraya ta wannan hanyar. Amma idan ya kasance ka gudanar da dukiyar maraya, kana da wadata ta yadda ba lallai bane sai ka ɗauki ladan aikin da kai masa. Wannan mafi kyau, ya kamata ka kawar da kai, ya kamata kai masa aikin nan a matsayin sadaka, a matsayin kyauta. Kana buƙatar ladan Ubangiji, ba sai ka ɗauki ladan wahalan da wato ainihin kai masa ba. Wa man kana ganiyan falyasta'fif, wa man kana faqiran فليأكل بالمعروف كما يدعى آياتنا في سورة النساء. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هر يزوى لوكسن دمرايا زيكي أشده حال جرمانسا. لفظا الأشد حال جرما، وتنسما لمي سكتي شكرو أشرند بيرشيني الأشد، وتنسما لمي سكتي شكرو تلاتن، وتنسما لمي سكتي شكرو أربعين. Waɗansu malamai suka ce lafazin al-ashiddu ba a masa ƙidaya da shekaru, sharɗa guda biyu yake bukata. Sharaɗi na farko, ya kai balaga. Sharaɗi na biyu, ya samu kamalar hankali. Dukkan mutumin da ya samu waɗannan al'amura guda biyu, to za a iya cewa balaga ashiddahu kenan. Waɗannan sharaɗa guda biyu, su Imam Malik ya kafa hujja da su ga mutum ya zama al-ashidd, balaga ashiddahu. Hujjarsa a nan gurin faɗin Allah ta'ala, wa butalul yatama hatta iza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Ubangiji ta'ala ce wabtalul yatama, ku jarrabi marayu, ku jarrabi hankalinsu, ku jarrabi hangen nesansu, ku jarrabi tunaninsu, hatta idza balagun nikaha, har ya zuwa lokacin da za su isa aure, shine shekarun balaga, sun kai shekarun sun fara mafarki. Fa in anastum minhum rushdan, idan kun hararo kun hango natsuwa tattare da su, shiriya tattare da su, sanin ya kamata tattare da su, kaga ababe guda biyu, sun kai shekarun balaga ga kuma natsuwa, shiriya da hankali tattare da su, to shikenan fadfa'u ilaihim amwalahum, sai ku ba su duke su, sai ku ba su duke su, daga yanzu rukun amana ya riga ya sauka daga hannunku, sai ku ba su duke su. Idan kun ba su duke su, ko za ku ba su duke su, dole ne ku kafa shaida, ku kirawo shaidu masu hankali. Lokacin da na karɓi dukiyar wani a matsayin riko bayan an raba gado, na karɓe ta ne dama akwai shaida wani dukiyar kaza ce, kuma ina gudanar masa da kasuwanci kaza ce, yanzu kuma ya balaga ya yi hankali, gashi zan ba shi dukiyarsa kaza ce, na taɓa kashe masa kaza da kaza da kaza, kaza ya ƙaru ko kaza ya ragu, na biya masa kuɗin makaranta kaza ko na yi masa alhumma kaza, na yi masa kaza kyauta ko kaza sadaka ko kaza cikin kuɗinsa, ga dukiyarsa kaza. To shi kuma sai ce na karɓa. Bayan ya karɓi wannan, yanzu sai a sake yarjejeniya ta mutum da mutum, amma ci gaba da riƙe mun dukiyata kana kasuwanci, yanzu kuma muna yi ne a matsayin kamfani ni da kai. Ni ina da hannun jari, kai kana da hannun jari. Yanzu ba rukun dukiyar maraya ba ce, yanzu kamfani ne kuma ni da kai. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, Malam Bashir ya kawo kuɗi, ko Malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko Malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba. Ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal al-yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, Malam Bashir ya kawo kuɗi, ko Malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko Malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba. Ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal al-yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, Malam Bashir ya kawo kuɗi, ko Malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko Malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba. Ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal al-yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, Malam Bashir ya kawo kuɗi, ko Malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko Malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba. Ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal al-yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, Malam Bashir ya kawo kuɗi, ko Malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko Malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama ruko na maraya, yanzu kuma zamu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka. Sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba? Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka. Sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba? Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka. Sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba? Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka. Sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba? Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka. Sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba? Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka. Sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba. Ya halatta ko bai halatta ba? Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyarka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka. Sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. a takaice dai ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to, tun da zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kuɗin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. Shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci. Mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma. Wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi. shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta, dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta, dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta, dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta, dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta, dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta, dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a cikin kanunku a takeice dai ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam bashir ya kawo kudi ko malam ahmad ya kawo kudi ko malam sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a cikin kanunku a takeice dai ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam bashir ya kawo kudi ko malam ahmad ya kawo kudi ko malam sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a cikin kanunku a takeice dai ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam bashir ya kawo kudi ko malam ahmad ya kawo kudi ko malam sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a cikin kanunku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam bashir ya kawo kudi ko malam ahmad ya kawo kudi ko malam sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a cikin kanunku a takeice dai ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam bashir ya kawo kudi ko malam ahmad ya kawo kudi ko malam sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a cikin kanunku a takeice dai ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam bashir ya kawo kudi ko malam ahmad ya kawo kudi ko malam sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a cikin kanunku a takeice dai ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karbu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Basir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Basir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Basir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Basir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Basir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Basir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutun da mutun ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutun ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutun da mutun. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutun da mutun ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutun ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutun da mutun. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutun da mutun ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutun ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutun da mutun. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutun da mutun ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutun ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutun da mutun. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutun da mutun ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutun ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutun da mutun. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutun da mutun ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutun ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutun da mutun. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankaninku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu mal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutun da mutun ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutun ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutun da mutun. Yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakaninku a takeice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakaninku a takeice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakaninku a takeice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakaninku a takeice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakaninku a takeice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakaninku a takeice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakaninku a takeice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar ku, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ya ƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum, ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu malal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma kan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar ku wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takeice dai ya ƴan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala ta karabu malal yatim, tunda ya halatta in kawo kudi, malam Bashir ya kawo kudi, ko malam Ahmad ya kawo kudi, ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ƴaƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ƴaƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ƴaƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ƴaƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ƴaƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan, idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100, nawa zaka dauka cikin 100, uwar kudin kaza ce, idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka, sai ai wannan yarjejeniyar kuma, wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku. A takaice dai, ƴaƴan uwa musulmi, dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta. Dukiyar maraya kar a ci, kar a wulakantar da ita, kar a zalunce shi, shine ma'anar wala taqrabu malal yatim. Tunda ya halatta in kawo kuɗi, malam Bashir ya kawo kuɗi, ko malam Ahmad ya kawo kuɗi, ko malam Sa'id ya kawo kuɗi mai kasuwanci, mutum da mutum ba maraya da maraya ba, ba maraya da mutum ba, ya halatta ko bai halatta ba. Yanzu an gama riko na maraya, yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum, yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya. A to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu, to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza zaka dauka ko kaza zan dauka sai ai wannan yarjejeniyar kuma wannan ya halatta kuma ku yi wannan harkar a tsakankanin ku a takaice dai ya yan uwa musulmi dukiyar maraya wajibi ne a tsare ta dukiyar maraya kar a ci kar a wulakantar da ita kar a zalunce shi shine ma'anar wala taqrabu mal yatim tunda ya halatta in kawo kudi malam Bashir ya kawo kudi ko malam Ahmad ya kawo kudi ko malam Sa'id ya kawo kudi mai kasuwanci mutum da mutum ba maraya da maraya ba ba maraya da mutum ba ya halatta ko bai halatta ba yanzu an gama riko na maraya yanzu kuma za mu yi magana tsakanin mutum da mutum yanzu sai mu yi magana kuma akan yarjejeniya a to tunda zan gudanar da dukiyar ka yanzu to shikenan idan an samu riba nawa zan dauka cikin 100 nawa zaka dauka cikin 100 uwar kudin kaza ce idan an samu riba kaza